At the close of the evening, the watches were set. The guards went the round, and the ta 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 do, 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 ta 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 do was beat. The ta 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 do was beat.
At the close of the evening, the watches were set.
And da 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 da